As-salatu ala nabi ba'da at-tashahhud. Abu naga shine yau manzon Allah salati bayan tahiyya. Kun san wajibi ne idan an yi tahiyya ayo annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Lalle ayo manzon Allah salati wannan shine abin da yawa yawan malamai suka rinjayar. Salatin annabi shi ma yana nan da yawa kala kala sun kai sama da guda bakwai. Kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya kawo a cikin littafin sabar salatin nabi. Duk ina dan tsallake su ne saboda muna mun yi ce zamu karanta shi ne haka mu fassara wa mutane. Amma dai ina fadin karin bayani ga daliban ilimi da suke so su dada komawa. Dan mun koma mun dibo su gaba ɗaya kuma zai cinye mana lokaci ba mu kai ga inda muke so mu kai ba. To amma nan din malamin ya kawo su daga ciki. Na farko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majidun. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Wannan riwayar Ka'ab bin Ujra kenan. Riwayar me Ka'ab bin Ujra, Allah ya kara masa yadda shi ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Bukhari ne ya ruwaito a cikin Sahih Bukhari sa. Tayyib. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kalmar as-sall salli wato tana nufin girmamawa a duniya. Allah ka girmama manzon Allah a duniya sallallahu alaihi wasallama, ka daga darajarsa a duniya, ka daga ambatonsa a duniya, ka daga addininsa a duniya. Din yana cikin ma'anar Allahumma salli, ka daga shi. Sannan kuma a lahira ka mai da shi shi yafi kowa, sannan shari'arsa ta zama ita tafi ta kowa sallallahu alaihi wasallama. Ka bashi lada akan duk abin da ya kira akai. Wa ala ali Muhammadin, iyalan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, duk wanda Allah ya masa arziki ya samu haduwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta jini, iyalinsa alu Aqil, alu Ja'far, alu Ali, wannan dangin annabi sallallahu alaihi wasallam da matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk iyalansa ne kamar yadda Qur'ani ya faɗa, su ma iyalan shi ne. To Allah duk kai musu salati. Kaga wannan wato wata addu'a ce ta musamman da kake wa manzon Allah da iyalan gidan shi, su Hassan da Husainu, su Aliyu, su Fatima da ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama, su Ummu Kulsum, su Ruqayya, su Abdullahi, su Al-Qasim da ƴaƴan annabi ne sallallahu alaihi wasallam, su Ibrahimul Mu'azzam, duk waɗannan ƴaƴan manzon Allah ne duk sun shiga Ali Muhammad. Ya Allah kai musu salati kama sallaita ala Ibrahim, kamar yadda kai wannan salati da girmamawa ga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, wa ala ali Ibrahim, da iyalan gidan annabi Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin, ya Allah kai dadin albarka, dan dama yana da albarkar da Allah ya bashi. In ka ce barik, Allah ka dada ƙara albarka akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, da kuma iyalan gidan annabi Muhammadu, kama barakta ala Ibrahim, kamar yadda kai albarka wa Ibrahim, wa ala ali Ibrahima, da iyalan gidan annabi Ibrahim gaba daya. Innaka Hamidun Majidun, lalle Allah kai ne abun godewa, kuma kai ne mai girma, abun majjadawa, ma'ana abun girmamawa. Wannan shine ma'anar wannan salati. Kamar yadda muka faɗa, Allah ya yi umarni da a yi wa annabi salati, kuma Allah da kansa ya yi wa annabi salati, mala'ikun Allah sun yi wa annabi salati. So idan ɗan adam ya yi wa annabi salati, ya bi sahun Allah ne da mala'ikun Allah. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Da Allah da mala'ikun Allah suna yi wa manzon Allah fa salati. Ya ku waɗanda kai imani, Allah yana kiran masu imani kenan, yi wa annabi salati aikin masu imani ne. Ya ku waɗanda kai imani, ku yi wa manzon Allah salati, ku yi masa gaisuwa, ku yi masa sallama, ku yi masa salati. صلى الله عليه واله وسلم shi sa manzo Allah yake cewa al-bakhilu marwaci a cikin al'ummata marwaci a cikin al'ummata man zikirtu indahu falam yusalli alayya wanda aka ambaci sunana yake yi min salati wannan kana neman marwaci lamba daya shine wanda bakin sa yake nauyi yayi wa annabi salati ya fada a cikin riwaya cewa aqrabukum minni manzilan yawm al-qiyama wanda yafi kowa kusanci da ni a cikin ku wanda yake dab da ni kusa da ni a cikin ku wanda yafi yawan yi min salati a duniya duk wanda yake yawaita yau manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallama to a kiyama yana dab da annabi sallallahu alaihi wasallama kada ku yi wa annabi ruwar salati shi yasa aka ruwaito musamman ranar juma'a da daren juma'a ana so a yawaita yau annabi salati wannan riwaya ce sahiha ranar juma'a ake banci wannan rana ba wai sauran kwanaki kar ai ba a'a juma'a ya zama ana yin salati da yawa haka kuma daren juma'a ma a yawaita yau annabi salati dan ku baka da abin da zaka yi manzo Allah sama da kai mai salatin ai duk wannan alherin da ya kama biya kai ba biya kai ba ba abin da kai masa ba kwadu ba ba gidansa gaje ka masa hidima ba to ashe akwai bukatar al'ummu musulmi su yawaita yi wa annabi salati to amma ayi wa annabi salati wanda shi annabin yace ayi an gane wanda yazo a riwaya wanda daga bakin da baya ƙarya ya faɗa sallallahu alaihi wasallama da yazo yace Allah yace ayi wa annabi salati mala'iku da Allah din suna yin salati a lokacin da aka saukar da ayar sahabbai sai suka ce to ya manzon Allah mu kan mun san yanda ake maka sallama amma salatin ba mu iya ba a lokacin ba su iya salatin ba suka ce ka koya mana shi kansa annabi sai ya shiru sallallahu alaihi wasallama sai ya jira umarnin Allah har wani ma cikin sahaba yana cewa to gashi nan an zo an tambaye annabi abin da bai sani ba sai daga ba annabi ya ce ina wanda yake tambayan ya ake min salati kaji ma mallam kamar ya san za a zo a yi rikici akan salatin annabi akwai najabu da za a kawo najabu ko jari na boge da za a shigo da shi su din da suka iya larabci aka saukar da ayar a gaban su aka ce Allah da mala'iku suna yi jama'a ku yi annabi salati sai suka ce gaskiya a koya musu yanda ake to ya ni da kai wani baki da muka zo karshen zamani za mu haƙura da wanda annabi ya faɗa a yi mu zo mu ɗauko na wani mutum to shine sai aka ce gashi nan sai annabi ya ce to ga abin da ake faɗa ga yanda ake musu salati ya koya musu wannan salatin da muka faɗa yanzu muke fassara shi da shi da sauran salatai wanda malamai suka yi bayani ingantattu a cikin sahih bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasa'i ibn majah da sauran littafan hadisi ingantattu so duk wanda zai wa annabi salati kuma yana so ya samu wannan matsayin yi wa annabi salati to yayi kokari yayi salatin da yazo a riwaya duk salatin da a mafarki aka tsunto shi ka hakura da shi kurum ah to malam ga na sahihi ga na riwaya ingantacciya tabbatacciya ga garanti ka je kana laluman mafarki an yi bacci an tashi ha wannan kai iru da muzu aka kawo shi wannan ku sai da sha baccin sai tashi ya taho da shi kuma aru aru bayan annabi ma ya bar duniya shekaru aru aru ya kawo maka shekara dubu ma da wani abu to ka zo ka bar wanda aka same shi asali a gaban annabi kaga wannan wato wayewa ma ta zamani ya kamata ya hana ka kai wannan kisa wani malami yake cewa yace kaga duk mutumin da kaga yana bid'a to akwai nau'i na wato rashin wayewa ma a zamanance ma amma duk mutumin da ya rayuwa a zamanance ya san abu kaza ya kamata ayi abu kaza bai kamata ayi ba to bai kamata yazo ya bid'a ba shi tunda yanzu wannan zahiri ne wannan a farke kiru da muzu karara annabi yace ku mun wannan to sai wani kuma daga baya yace gashi nan an yi mafarki kuma ya fi qur'ani sau kaza ya fi kaza ya fi kaza haga wannan duk sai a aje musu kayan su Allah sa albarka a can amma dai mu dai za mu yi na bakin annabi kuma ba wani rikici sai wani ya kawo nasa yace ai wannan na fati salatul fati wannan kuma yace ga na annabi sai nace da Allah ni a banni zan yi na annabi ba zan yi salatul fati ba dan Allah me ne zagi na ya kamata a zage ni ya kamata a la'ance ni ya kamata a ce ba na san annabi ka duba yaudara fa yanzu ni da kai waye ba san annabi ni da kai waye ba san annabi ni da aka ce na yi na annabin gashi nan a riwaya in ka takura ne zan fada ma riwaya inda na ruwaito kai kuma na takura kace za ka yi malamin ka ne mafarki ya kawo to kace ba za ka yi na annabin ba sai na fatin za ka yi to da ni da kai tsakani da Allah waye raina maganar da annabi ya fada tsakani da Allah ba maganar son zuciya ba so a aje duk wani salati a dauki wanda yazo a riwaya kurub a huta kun fahimci wannan gabar na'am na'am eh duka suna nan salatin nariya salatin tunajina salatin abin nan kasan aya hankali kar wani yaje aje a kirkito mai salatin da ya shekara 30 yana yi amma dai mun ba da kaida duk salatin da ba a riwaya yazo ba nariya ce ma'iya ce wace ce mecece tunajina ce menene sai a duba wayar waito ta daga annabi shikenan malamin ka ba zai iya proving ba zai iya baka amsa ba ka aje mai kayan sa ga mai sauki nan gashi nan araha a cikin riwaya kuma dadewa ana yi fa ba shike nuna daidai ba wani ya yi yanzu shekara mu 40 muna wannan salatin wani kurin yazo ya ce mana shekara 300 ma an kai a banza tunda bai zo a riwaya ba wannan ita ce gaskiya kwaya daya komin dacin ta kuma hakura dauke ta in ana so a ji dadi nan gaba in ba ka ba kuma a hadu da matsala eh shi wannan kaman takaitawa akai abbreviation akai ba cikakke bane eh salatin annabi ne amma ba cikakke ba Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim salatu annabi ne amma gutsutsure shi akai bai cika ba kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani yayi bayani a cikin sifar salatu annabi in kai shi kai salatu amma baka yi cikakke ba wannan shine cikakke wanda yazo a cikin riwaya ingantacciya na'am babu kalmar sayyidina ita ma babu ƙarin sayyidina akwai masu ƙara Allahumma salli ala menene sayyidina Muhammadin wannan ƙarin sayyidina din bai zo a riwaya ba taban lalle annabi Muhammadu sayyidina ne babu wanda yake ja akan cewa annabi Muhammadu ba shugaba bane ba mai ja ko ba ko arne yasa annabi Muhammadu shugaba ne sai dai yake so amma magana ta riwaya sai a takeici da abin da yazo riwaya da yazo ya koyar salatin bai shigar da kalmar sayyidina ba so kakka shigar kar wani yazo ya kuskure ma shigar da wani abu wato ita ka'idar sunna yanda annabi yayi dinnan haka zaka hakura kai kalma daya in ka kara to ka shiga matsala to kar a sa sayyidina din a sauran wurare mu'amaloli lalle annabi sayyidina ne ko shakka babu sayyidina ne amma a riwaya bai zo a ce da sayyidina ba ina wajen yaban sa wajen bayani ko wajen huduba ko wajen karatu wannan ba laifi amma salatin da aka rawaito shi a riwaya ai to ba za a shigar da wannan sayyidina din ba na'am da kyau wai game da wannan salatin tayya farko za a yi ko da na karshe duka biyu da tayya farko da tayya ta biyu da tayya farko da tayya ta biyu wasu kuma sai aka dawa ai a tayya farko a tayya farko idan kai aka du wujuban da wan tayya farko ai abin da yake bayan ta masallacin annabi ne confirmed wannan kana gama tayya salatin annabi ne zaka tayya ta biyu ne ma aka rawaito wasu addu'o'i da zaka ainihin abin nan shi yasa su malaman ba su tsananta ba in ba ya tayya ta biyu din ba indai an yi a tayya ta farko in kuma sallah mai tayya ce kwaya dai to kaga duka zaka shigar kar dai mutum ya rowa tunda alheri ne so nan ku lura da wani abu guda yace ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati akwai a cikin tahiyya din akwai inda aka ce wa rahmatullahi ko wa barakatuhu to akwai wasu malamai idan sun zo wajen wa rahmatullahi nan suna tawili wa rahmatullahi wa barakatuhu rahmar ubangiji ba sai su ce wai ihsanin ubangiji wai ba za a ce wai Allah yana rahama wannan tafsiri ne na kuskure a to me dan an ce Allah yayi rahama ko kuma kaga Allah shine huwar rahmanur rahim to wai dan ai dan adam ma yana yin rahama a ce ai wani kai wani rahama ka tausaya masa gaji kansa so wannan daga ji ma ka san ba daidai bane so sai a fada rahamar ubangiji jin kayin ubangijin tausaya wa ubangiji ne yana cikin ma'anar rahama din sannan ya ce ayi salatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda aka yi wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a ka'ida ta malaman balaga duk lokacin da aka ce ayi wa wani abu irin na wani ina so ku fahimci wannan gabar da kyau a Hausa ayiwa wani abu kaza irin nawani to wannan yana nuna cewa nawanin nan da aka ce ayi irin nasa shi yafi dan kuwa sai da aka ga kensa ake so a kwatanta irin na me irin nashi an yi riga mai kyau sai aka ganta sai aka ce to da Allah ina so ka dinka mun riga irin ta wani to kaga dai wannan ai ita ce asali ita tafi matsayi ita tafi kyau wata kila a zo ayi ba lalle bane kuma ta yi kyan wannan din da sauransu a iya kuma yi ta yi irin ta ko ma tafi ta kyau mumkin so amma dai alal aghlab duk lokacin da aka kamanta wani abu da wani wani yayi kama da wani to wancan wanda yayi kama da shi din shine asali so anan gurin an ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yafi kowa a cikin halitta gabaki daya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sama yake da annabi Ibrahim ko duk da cewa a shekare da zuwa ainihin duniya da wuri annabi Ibrahim ya riga shi to malamai suka ce nuna cewa alsalati ga annabi Muhammadu kamar yadda aka yi wa annabi Ibrahim baya nuna na annabi Ibrahim din yafi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi bayani a ka'idar mushabbahun da mushabbahun bihi kenan amma anan gurin akasin sa ne kadiyar akasin ta ne ka juya da reverses the case kenan ma'ana akasin shine daidai ta annabi Muhammadin ta fita annabi Ibrahim din sallallahu alaihi wasallam lalle babu shakka annabi Muhammadu ya fi annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wannan ko ja babu ba sai an bata lokaci akan ba akai ba ko ba haka bane so kuma duk salatin da za a yi wa annabi Muhammadu to ya fi kuma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin iyalan annabi Ibrahim ku lura da wani abu guda ba an ce kai salati ga annabi Muhammad kamar yadda kai wa Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim ba to cikin iyalan annabi Ibrahim a cikin su akwai annabawa wanda cikin iyalan annabi Muhammad kuma babu annabawa kun gane iyalan annabi Ibrahim akwai annabawa iyalan annabi Muhammad kuma babu annabawa idan aka nemi ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da shi da iyalansa kamar irin yadda aka yi wa annabi Ibrahim da iyalansa kar ku manta shi din annabi Ibrahim cikin iyalansa akwai me akwai annabawa to kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci riba ta yawa na farko shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ne an ce ayi masa salati shi karan kansa kaji daya sannan kuma yana cikin iyalan Ibrahim ko ba haka bane bayan cikin iyalan Ibrahim dan shine ta hanyar Ibrahim ya zo ai tunda ta hanyar annabi Ismail dan annabi Muhammad yana tike hani kai annabi Ismail annabi Ismail kuma dan annabi Ibrahim ne so an ce shi annabi ayi masa nasa salatin kuma ayi masa kamar yadda aka yi wa Ibrahima da iyalan Ibrahim so ya ci nasa raban na a matsayin sa na annabi sannan kuma ya shiga cikin iyalan annabi Ibrahim ma ya dade me debowa wannan salatin kaga idan ka kwatanta in ka hada kenan ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi na annabi Ibrahim wannan ta wannan wato nahiya kenan an gane wannan ko so bayan wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam an ce ayi mai salati sannan kuma ayi wa iyalansa salati yayin da aka ce ayi masa ayi wa iyalansa to kaga abinda aka yi masa kuma aka yi wa iyalansa kuma ya shafe shi ai ko ba ga bane ba kaga a bangaren gidansa kadai yana da ƙarbiyu sannan idan ya shiga gidan annabi Ibrahim ma yana da wannan ziyada din yana da wannan ƙari din da yawa cikin malamai suna wannan bayani ba dan komai ba saboda wato tunda an ce ayi masa irin na Ibrahim to sai aga kamar to kenan na annabi Ibrahim din kenan ya fi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka Ibn al-Qayyim yayi wannan bayani Allah ya masa rahama yace wannan kuma fassara wanda na mana bayani yanzu shine wato mafificin bayani da aka yi wajen fitar da fifikon yi wa manzon Allah salati akan dukkan wani annabi cikin annabawan Allah salawatullahi wa salamu alaihim sannan kuma in kun lura a duk cikin Ali Ibrahim akwai wanda ya fi annabi alheri babu to da aka ce ayi wa Ali Ibrahim ai shine na farkon samu kenan ya samu nasa ko ya samu na me ya samu na Ali Ibrahim inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ali Ibrahim wa Ali Imran ala al-alamin ذرية بعضها من بعض. أبلا نابس يشين محمد من آل إبراهيم. أن محمد يرد فين يعني جدًا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. So one كنا